loja magbe o
magbe
magbe o
magbe
omo loja magbe o
magbe
dogan to woda
magbe
dogan lo sise
magbe
dogan to sise lo soju yama yama
magbe
dogan to woda
magbe
dogan lo sise
magbe
dogan to sise lo soju yama yama ara mo ni dodo ora ko lora to Panador, Rajamador,
Cherry Pulofa,
away, do not be away, Coco, because if you want it, you go.
Well, I diva, do for that diva.
If I put a fire, I know it's Califa.
Why we have every way, you wait, about you, you win my way. Tell me, I will back me, Madame Bamoja, far away, say me.
Macbeau, I get your Macbeau, 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 they put a matter, Macbeau, Macbeau, Macbeau. Omo loja magbe
magbe
omo to bagbe o ma digobe kile magbe igi gogoro bagun mi loju atoki la mati wo ya ba to jina kole dada ori na la mati ro ajansare owo juna ka faya pada fidi juna omo uni omo poli ma lo gbe chemical ma lo gbe moli
another person girl
magbe
another person be
magbe
come tell in them magbe o ti oloti ni
magbe
Another person, girl,
magge.
Another person, be a
magge.
Want me telling them, magge. Or to your lot in me,
magge.
What I say? Magbe, magge. I'm a loja, magbe,
magge.
Magbe, magge. I'm a loja, magbe,
magge.
Dog on to water,
magge.
Dog on lo shishe,
magge.
Dog on to shishe, lo shuju yama yama.
Magge,
dog on to water.
Magbe dogan lo sise
magbe
dogan to sise lo soju yama yama
sele ya mommy sele ya daddy ye o be se se baba lugbe e di mu ko to wo general market yo
awa iwe afere iwe
iwe
baba ti oluwe
awe
temi re o bagbe ma lo ba won ja fara we se we
rorapo rorapo
o ba saru momo re
omo loja rora magbe
Da 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 da